yi naci a cikin komai zan yi shawagi a cikin sarari sai na ce wa mama na garki sake yin kuka
zan yi shawagi kamar ka kafa
sai na ce wa mama na garki dinga yin kuka
zan yi shawagi kamar ka kafa
dukkan tsoro na gobe na business
zan yi shawagi kamar ka kafa
shawagi a cikin sarari
zamu yi shawagi kamar kakafa
shawagi in the sky mama
zamu yi shawagi kamar kakafa
yaro sai mu dage komai na ne muke nema hanya za ta bude mu yi naciya ko cikin hamada ko cikin sakiyar rani hanya za ta bude mu kuma sharuwa ina kwaba a cikin laka yau zan tashi in yi wanka in mun yi datti cikin
shawagi kamar kakafa
nace oh
zamu yi shawagi kamar kakafa
dalle bai da malame wanda ke cikin nema
Allah zaka bude mu yi naciya
kasuwa da manoma fama da cumbaya
Allah zaka bude mu yi naciya
kuma da marayu wanda ba su da kowa
Allah zaka bude mu yi naciya
kuma sai kake nema kuma lfi kake nema
Allah zaka bude mu yi
Yan mata da samare wanda ke neman aure
Allah zaka bude mu yi naciya
zamu yi shawagi a cikin sarari
zamu yi shawagi kamar kakafa
zamu yi shawagi a cikin sarari
zamu yi shawagi kamar kakafa
dukkan tsoro na gobe na business
zamu yi shawagi kamar kakafa
ubangiji shi na gaskanta
zamu yi shawagi kamar kakafa Shawagi kamar kakafa
dukkan tsoro na gobe na business
zamu yi shawagi kamar kakafa